amana ba a yanbi'u ya zama daga babul raraba shi yasa shi wannan musallasul aini ne fil murari musallasul aini ne fil murari yana zuwa yanbu ko yanbu ko yanbi'u to
hatta tawabbu min inda
har sai da suka yi alwala gaba daya ba wanda ya rage bai alwala ba
babul ma'il ladhi yusharu bihi sha'rul insani
babu menene hukuncin ruwan da aka wanke kan mutun da shi ruwa da aka wanke kan mutun da shi kamar ya zama ana wanke kan ruwan yana zuba ne a wani abu ba zubar da shi ake ba to yanzu wannan ruwan in ya taru meye hukuncin sa tsarka ne ko ba tsarka ba
wakana da wannan
adawu abin rabahin ya kasance bai ganin laifi da haka bai ganin laifi da cewa ai amfani da wannan ruwan matukar bai jirkita ba ashe ruwan da aka yi amfani da shi yana nan bisa zama wata tsarka wal ma'ul musta'malu dahurun lakin yukrahu tadhiru bihi ma wujudi ghairihi yanda malikawa suka tafi akai kenan sabanin wato masabar hanafiyawa mazhabar hanafiyawa su sun tafi akan cewa ruwan da aka yi amfani da shi wajen tsarki to ya zama fa ba mai tsarkakewa ba ba zai tsarkake ba to malamai suka ce wato hikimar da take cikin abun nan da hanafiyawa suka tafi akai saboda wajen duk wani abu da bawa zai na wanke gaɓoɓinsa ya zama ta fuskar ibada ne to duk ruwan da zai taho yana tahowa da zunubansa ne dai da wannan gaɓoɓin to shi yasa ruwan da yake ya haɗu daga zunubai haka ya ɗauki zunubai da yawa kuma a ce kai ka ɗauka kai alwala da shi anya ko zai ma shi ne musamman masana Allah suke faɗar haka shi yasa aka ce an samu a cikin bayin Allah wanda Allah ya musu fatahi wanda in suka zo suka samu ruwan da mutum ya yi alwala da shi ko ya yi wanka sai su faɗi irin laifin da ya yi a baya kafin ya yi alwalar ko kafin ya yi wanka. Imam Sha'rani ya ce ɗaya daga cikin shehunansa ya kasance a wannan matsayin yana da irin wannan matsayin wataran sun fito tare da shi bofa alƙahira wani waje inda ake zuwa a yi wanka ko a yi alwala kyauta sai ya dubi ruwan sai malamin nan sai ya dubi ruwan ya ringa kai Allah wajen wanda ya zo ya amfani da ruwan nan yanzu Allah wajen wanda ya zo ya amfani da ruwan ya ɓata wa mutane ruwa a zahiri ba a ga komai a ruwan ba sai Sha'rani ya tambayi wani daga wanda suke wajen kai wa ya zo nan ya yi wanka sai ya faɗi wani daga cikin sarakai ya ce ai wani ne sai Sha'rani ya maza ya je ya tadda wannan mutum wannan basarake ya ringa tambayarsa dan Allah ka faɗi wai me kai ne ka je kai wankan nan sai ya faɗa masa wani mummunan abu dai sai Sha'rani ya ƙara tabbatar da kashafin da aka yi wa wannan shehi nasa cewa to wannan shine hikimar da take cikin su hanafiyawa suka ce a'a ai ruwan da yake an yi amfani da shi ba zai sake amfani ba ba zai sake yi ba za ta yi ai amfani da shi ba to amma sauran malaman sun tafi akan cewa a'a yana nan musu tsarkakewarsa illa iyaka malikawa suka ce in akwai wani to ai da wancan din a kyale wannan shine kurau tadhiru bihi ma wujudi ghairihi to
an yi tafaza mai halu yudu wal hibalu
baya ganin laifi da cewa wato gashin mutum ko gashi na wata dabba a iya yin zare wato wanda za a yi ninga dinki da shi ko kuma a yi igiyoyi a tuka igiyoyi ashe gashin na mutum kansa ɗahiri ne shi yasa dan ya gamu da ruwa ai ba zai mai da shi najasa ba kenan
wasurul kilabi
a wannan babun ma dai kuma za a yi bayani a game da ruwan da karnuka suka sha suka rage meye hukuncin ruwan da kare ya sha ya rage da menene hukuncin hanyar da karnuka ke bi a masallaci in ya zama karnuka sukan shiga masallaci su huce kamar masallatan da suke a buɗe ko akwai dama ga karnukan su shiga to yanzu wajen nan da karen nan ya bi a yi sallah a wajen ko ba a yi ba
wa qala zuhuriyu
zuhuri yace
idza walaga kalbu fi ina'in
idan kare wato wannan hadisin wanda yake mauqufi kuma Buhari ya kawo shi muallaki to amma an same shi ta fuska ingantacciya tunda daman Buhari ya kawo hadisi mu'allaki da sigatul jazmi to ya nuna yanke ya inganta a wajensa ma bihi ma mu'allaqan bihi juzim fa huwa sahihun ghayruhul hukma adim lakinnahu sihata aslihi yuri inda shi Abdullahi dan fado yake fada a misbahur rawi to
laysa lahu wudhu'un ghayruhu
idza walaqa alqalbu idan kare yasa harshen sa fi ina'in aqwariyar ruwan alwala laysa lahu wudhu'un yazabu shi mai qwariyar nan ba shi da wani ruwa ghayruhu in ba ko ghayruhu in ba wannan ba to ba laifi alwala da shi in ta kama sai ya alwala da shi amma akwai wani kenan ba a yi ba shine abin da zuhuri ya faɗa
maqala sufyanu
sauri yace kai wannan bayani da sufyanu sauri shi wannan bayani da ibnu shahab zuhuri shine ainin fahimta ainin fahimta kenan wannan
yaqulullahu
ta'ala ubangi tabaaraka wa ta'ala yace fatayammamu in ba ku samu ruwa ba to sannan ne aka ce ku yi tayammama shi ko wannan wa hadha ma wannan ruwan da kare yasa harshe a ciki ai shi ma dai ruwa ne amma Buhari yace ni zuciyata bata kwanta da wannan kaulun ba yasa ni abinda nake gani yi alwala da ruwan amma kuma ya taimama don ihtiyadi dan ya ihtiyadi wato koyaushe kenan ana neman fita a babin ibada kai abinda kowa zai ce kai daidai tunda anan akwai wanda suka ce kai alwala da ruwan akwai wanda suka ce ruwan nan ba zai wadatar ba wajen alwala ko an yi alwala da shi bata inganta ba to ai alwalar da shi wanda suka ce ya wadatar shi kenan an yi sallah a wajensu kuma a dawo a yi taimama saboda wanda suka ce dai ruwan nan bai wadatar ba to su ma dai an yi sallah a wajensu tun da cewa suka yi taimama a sannan a yi sallah to
hadathana malikun bin isma'ila qala hadathana isra'ilu an asmi an ibn sirina qala qultu li abidata
nace da abidata salmani wanda yana cikin manyan tabi'ai shi wato ya musulunta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma Allah bai kaddara zai ga ba manzon Allah ba amma tun zamanin annabi ya musulunta an ce yayi wafati hijira ta 72 shekara ta 72 daga hijira to
na'am qultu da bidata inda la sha'arun nabi sallallahu alaihi wasallam
Muhammad ibn Sirin yace nace da abidatu salmani akwai wani abu a wajenmu daga gashin manzo sallallahu alaihi wasallama mun samu wannan gashin ne ta hannun Anas ibn Malik ko mun same shi ne ta hannun iyalin Anas ibn Malik sai abidatu ya ce wallahi ni dinnan a ce ina da gashi daya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ina da gashi daya na annabi wallahi ya fitowa zuwa gare ni daga ce a bani duniya da abin da yake cikin ta wannan hadisi ingantacce hujja ce babba akan wanda yake wanda suke cewa wai ba a neman albarka bi asarun nabi ko asarus salihin tun daga abidatu salmani daya daga cikin manyan malamai na tabi'ai wanda tun zamanin sahabbai wasu sahabban da yawa suka sallama masa a fuskar ilimi amma ya ce shi a ce ya samu gashi daya na annabi sallallahu alaihi wasallam ai yafi masa daga a ce an bashi duniyar nan da duk abin da yake cikin ta to
hadathana Muhammad ibn Abdurrahim qala akhbarana Sa'id ibn Sulaymana qala hadathana Abbas ibn Auni an ibn Sirina an Anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
lamma halaka ra'sahu
yayin da ya aske kansa Abu Talhata al-Ansari wanda shine a wata ruwa ne masa askin sai zamo shine farkon wanda ya fara diba daga gashin kan manzo sallallahu alaihi wasallama wato wannan ya abku ne a hajjin manzo na bankwana wato shi Abu Talhata dinnan shine mijin Ummu Sulaimi mahaifiyar Anas mahaifiyar Anas an ce dukkan yaƙoƙin da manzon Allah ya je da shi aka je ya yi wafati hijira ta 70 to wato shi ne farko wanda ya ɗiba daga gashin nasa wannan duk da yake nuna mana irin neman albarkar sahabbai da gurabin manzo sallallahu alaihi wasallama ko da duk wani abu da ya fito daga jikinsa sallallahu alaihi wasallama shi yasa wanda zai zo daga baya kenan ya ringa cewa ayyin haka bata ne ko naman ishiraki ne in albarka ake nema abu maganar saman a ba haka abin yake ba akwai albarka a cikin bin maganar nasa akwai kuma albarka a cikin ruko da asaru dinsa ruko da asaru din nasa shi ma akwai albarka kuma wannan hadisin dukkan masu littattafan nan shida man da Abu Dawud duk sun ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi Tirmidhi ya ruwaito shi Nasa'i ya ruwaito shi Ibn Majah ma ya ruwaito shi to sai mun tashi babun za shi ribal kalma to alhamdulillah wannan babi ne a cikin sa za a yi bayani game da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan kare ya sha a ƙwaryar ɗayanku idan kare ya sa harshe a ƙwaryar ɗaya daga cikinku to ana neman sa ko ana buƙatar sa shi wanda karen ya sa harshe a ƙwaryarsa ya wanke ƙwaryar har sau bakwai ana buƙatar ya wanke ƙwaryar har sau bakwai
haddathana abdullahi ibn usfa an malikin an abi zinadi an al-a'raji an abi hurairata qal
wato isnadin yazo wato hadisin daga hadisan mu wadda ne kuma isnadin yazo ɗaya daga cikin asahul asanidi an abi hurairata shine an abi zinadi an al-a'raji an abi hurairata abu huraira yace inna rasulallahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kala yace
idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum
idan kare ya sha wani abu a cikin ƙwaryar wani a cikin ku to ya wanke ƙwaryar nan har sau bakwai wato anan sai aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai me yasa aka ce a wanke ƙwaryar nan har sau bakwai to malikawa suka ce wannan wanke wanda aka ce a yi ta abuda don zarar ibada ne ba wai don kare na jasa ne ba ba don yawon kare na jasa ne ba suka ce yau ai ga hujja ƙur'ani ba yana faɗa ba cewa yas'alunaka maza uhilla lahum kullu hilla lahum tayyibat wa ma allamtu min aljawarihi mukallabina ay ya halatta kare ya kama farauta a ci ba kuma a ce sai an wanke inda ya kama farauta nan da bakin sa ba ashe kenan yawun kare ba najasa bane bari ma su malikawa suka ce ai di yawo inda yawun ya fito daga abin da yake mai rai ne to wannan yawun dahiri ne sai dai in ya fito daga abin da yake mai najasa ne idan abin da yake matacce ne amma matukar yawun nan ya fito daga mai rai to dahiri ne sai fa idan ya zamo ko ya ci najasa ya zamo da najasar a bakin sa to wannan ya zamo ta cudanya wannan yawun nasa to a sannan yawun sai ya zamo najasa amma in ba haka ba ya suka ce illa tsarkaka rayuwa wanda duk yake da rai to tsarkakakke ne duk wanda yake da rai tsarkakakke ne fahimtar malikawa kenan shafi'awa da kuma wasu malaman mafi yawan malamai suka ce a'a abin da yasa aka ce a wanke kara a ƙwaryar nan domin najasa kare najasa ce musamman yawunsa najasa ne najasar ma wadda take mugallaza shi yasa aka ce sai ma an wanke har sau bakwai a wata ruwayar ma aka ce sai an ƙara da turbaya ruwayar da su malikawa ba su yi aiki da ita ba saboda suna ganin maganar sa turbayan nan akwai irtirabi a game da ita saboda a sashen ruwayoyi an ce ulahunna a sashen ruwayoyi ko an ce ukhurahunna an ce idan ya zamo a sanadi na hadisi ko a matani na hadisi an samu bambanci to sai a ce wannan hadisi ne murdaribi sai a ce hadisi ne murdaribi in a sanadin ne a ce murdaribul isnadi in kuma a matanin ne sai a ce murdaribul matani shugo hadisi matakai ya zamo murdaribi ne ai ya zamo rarrauna shi yasa ta wannan bangaren sai suka ce ai nan wajen rarrauna ne wal ihtilafu mujibun wal irtirabu mujibun lirafi yanda wato iraki yake fada alfiyarsa ta hadisi kal hadi lis sutrati jammil khulfi wal irtirabu mujibun lirafi kuma su malikawa an samu sabani tsakanin su a gaba da wannan wankewa me hukuncin ta ma na ira almajiran imam malik na ira su yanda suka ruwaito shine cewa hukuncin wannan wankewar wajiba ce dole ne a wanke kwariya amma almajiran imam malik na misra da na magarib su yanda suka ruwaito shine cewa wanke wannan ai mustahabi ce wanudiba gasalu ina'in yanda mai mutasare yake fada bi wologi kalbin au kilabi ta'abbuda bila tatribi shi yasa zancen da yafi shuhura a masabar malikawa shine cewa wankewar dai mustahabi ne amma akwai kauli da cewa wankewar wajibi ne amma sauran malamai su sun tafi akan cewa wankewar wajiba ce a wanke karda kwariyar da kare yasa baki a cikin ta wajibi ne a wajen sauran malamai amma a wajen malikawa su aka sami sabani turuwa da ta fi shura shi ne cewa dai ba wajibin ba ne yadda mai muhtasar ya takaita a kanta ko da yake mai irshadu salik askari shi ya ruwaito ya kawo magana cewa wajibi ne to
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد السمدي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي
haka ya cire takalminsa ya haɗe yana kan fito wa karen nan ruwa da takalmin nan har ya ƙosar da karen ya zamo duk kishiro da take tare da karen nan ta tafi Allah ya gode masa wannan aiki da ya da sababin haka ya shigar da shi aljanna to kare ma kenan yana cikin wahala an kula da shi kulad da shi ta sabautawa wanda ya kula din shiga aljanna to ballanta na mutu Buhari ya kawo wannan hadisin a gurbin wancan dan ka a dauka cewa ai an ce kare in ya sa harshe a kwarya ma sai an wanke har sau bakwai a ce to ashe shikenan wani abu ne wanda ba za a tausaya masa ba ko kare ne a tausaya masa in an ga yana cikin wani hali na kakani kai da za a yi a ga an fita shi ya sa aka waito irin haka daga manyan bayan Allah wata ran maulan mu shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fita bayan fas sai ya ga an kawo wani jaki bara lafiya yana duka ruwa da shi a wajiyar gari aka ce ai masu shi ne suka yi kokari suka kawo sa san su wahala ya mutu sai wahala da koka wasu shi yasa cikin yanzu suka san yanda suka yi suka koro shi zuwa hannu sai ya wani sabon ba rayuwa haza la yahillu ya samu wani cikin cewa koyaushe ya ringa kawo jakin nan abinci bukata ya kawo masa bai halatta a ce za a kyale shi ba shi yasa ashe duk me kula da shi duk mai rai yana da hakkin cewa ko da ya dabba ce ko da kare ne koda kare ne in an kula da shi za a samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah tabaraka wataala to shi yasa wato yazo a sashen ruwayoyi da manzon Allah ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce ashe kenan in mun kula da dabbobi ta fuskar kula da dabbobin nan za a ba mu lada manzo Allah ya ce kwarai duk wanda Allah ya sanya wa hanta to lalle in ka kula da shi zaka samu lada wato in ka kula da shi zaka samu lada wasu a cikin malikawa suka ƙara kawo hujja akan abinda suka tafi akan sa na cewa ai shi kare ba najasa ne ba duk me rai ma ba najasa bane na cewa yau ba ga Buhari ya kawo wannan hadisin ba bayan wancan gashi shi mutumin nan ruwan da yake debowa a takalmin nasa yake ba karen yake sha gashi ko an san an halatta sa huffi ayi sallah an halatta a sa takalmi huffi ayi sallah ba tare da an wanke ba tunda ba a ce sai da ya wanke ba shi yasa ashe kenan yawun kare ba za a ce ai najasa bane inji malikawa shi dai wannan hadisin yana daga hadisan da yake wato Buhari tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutun shida ne tsakanin Buhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin har mutane shida ne kuma ya hada mutanen garuruwa daban-daban ga mutumin Marwa ga mutanen Basra ga mutanen Madina a ciki na ƙarshen Abdurrahman ibn Abdullah Madinarin da mahaifinsa duk mutanen Madina ne Abu Salih Zakwanu shi ma mutumin Madina ne shi yasa akwai mutanen Madina sanadin akwai mutanen Basra kuma hadisin nan dai anan gaba shurbi hakanan zai kawo shi a kitabul mazalimi hakanan zai kawo shi a kitabul adabi shi yasa wai wani ne bane kawai Buhari ya ruwaito shi hakanan wato zai kawo shi ba a kitabul zikir bani isra'ila kuma ya ruwaito wannan hadisin a hayawa wato kitabul hayawa hakanan Abu Dawud ya fidda hadisin a kitabul jihadi shabibin malamin Buhari ne shi yasa za a dauka wannan isnadin ba wai muallaki bane ba wai muallaki bane wato amma lazi bishehihi biqala azafa kum lahu tsala hadisin da Buhari ya dangana ga malamin sa da cewa qala to za a ce mutassili ne kamar wannan tunda Ahmadun Shabibin yana cikin malamansa shi wato ya mutu bayan shekara ta 200 to yake cewa
Yunusa ibn Shahabin qala hadathana hadathani Abdullah ibn Abdullah an abihi
wato Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab wannan Hamzatu din jikan Sayyidina Umar ne dan Abdullah ibn Umar ne to
an abihi
ya tabbata daga mai tunsa Abdullah ibn Umar Abdullahi ibn Umar ya ce
kanatul kilabu tahulu
karnuka sukan zo su yi bawali ta kan zo ta tafi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cewa bara sai sun yayyafa ruwa a inda karen nan ke takawa ko inda yake bawalin suna yin sallah haka wannan wato hujja ce ga Hanafiyawa da suka tafi akan cewa idan najasa musamman wadda take ruwa ce kawai ta zuba akan kasa sai kasar ta bushe to ai kasar ta tsarkaka ba sai an zuba wani abu ba nan ko ga wannan an tafi akan cewa fitsarin karen nan dai najasa ne to za a ce amma kuma an zamo da zamowarsa ya bushe to daman ko Hanafiyawa da wasu manya ma a cikin tabi'ai kamar Muhammad ibn al-Hanafiya dan Sayyidina Ali duk sun tafi akan cewa najasa ruwa najasar da take ruwa in ta taba kasa idan ta bushe shikenan wajen ya tsarkaka. Wanda Imam Malik yayi aiki da wannan abinda ake kira mura'atul hilali, a inda yace idan mutum yayi temama a wajen da yake najasa ne amma najasar ta bushe, to zai sake sallah ne a wakaci kawai. Shine mai mutasar ma yake cewa waqata sara alal waqati lil qa'ili bi daharatil ardi bil jafafi. Imam Malik radiyallahu ta'ala ne ya ce kawai a sake sallar a wakaci, dan akwai wa'ansu a cikin malamai da suka ce kasa in najasa da take ruwa ta taba ta in ta bushe to ta tsarkaka, kamar shi Muhammad ibn al-Hanafiya dan sayyidina Ali, kamar Abu Hanifa, kamar wasu manya daga malamai. Kuma wannan hadisin kamar hujja ce gare su, hujja ce gare su. Abinda sahabi yace ana yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama matsayinsa matsayin hadisin marfu'i, qaulu sahabi min as-sunnati aw nahaw umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabiyyi qalahu bi asri, to ala sahihi wa huwa qaulu al-aktsari wa qawluhu kunna nara in kana ma irafatin fa min qabili ma waka. To to sai haddasana
Hafs bin Umara, haddasana Shubatu, an ibn Abi Safari, an Shabi, an Ali bin Hatim, qal
to
sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi
wasallam, na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Hatim ibn Abdullah ibn Sa'id ibn al-Hashrat, wanda ubansa Hatimu ya shuhura da baiwa, yana daga cikin waɗanda ake musu kirari da yin alheri a duniya, sai dai sai Allah ya sa shi bai riski musulunci ba, amma ƴaƴansa biyu da Saifana da kuma ɗan uwanta Adiyu su duk sun riski musulunci, sun musulunta sun zamo a cikin manyan sahabbai. An ce shi Adiyu ibn Hatimin ya yi wafati ne a Kufa zamanin da motar yake yi kufar da yaƙi, shekara ta 68 an ce ya daɗe a duniya. Akwai ruwaya da cewa sai da ya shekara 180 a duniya shi Adiyu ibn Hatim. A gaba ɗaya a littafin nan na Buhari yana da hadisai guda 7, wannan ɗaya ne daga cikin hadisan guda 7. Kala Adiyu ibn Hatim yake cewa na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama daga menene hukuncin yin farauta da karnuka. A nan Buhari bai bayyana wannan nukudar ba, amma a nan gaba a kitabu saidi zai kawo wannan hadisin ya bayyana wannan nukudar. Faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka saki karenka wanda yake ka koya masa yanda zai kama farauta, sai je kama farautar ya kashe ma, to ya halatta ka ci ko da baka yanka ba, ko da karen nan ne ya kashe. Ya zama wannan hadisin ya dace da aya ta suratul ma'ida, wa ma allamtum min aljawarihi mukallami tu'allimunahunna mimma allamakumullahu fakulu mimma amsakana alaykum waskuru smallahi alayhi wattaqullah. To amma idan sai da karen nan ya fara ci daga wannan farautar da ya kamo, to kada ka ce za ka ci, a sannan bai halatta kai mai karen ka ci daga wannan farautar ba. Me yasa? Domin ya kama farautar ne domin kansa, ba kai ya kamo ba. Inda kai ya kamo ba zai fara ci daga cikin farautar ba. Adi ibn Hatimin ya ce sai na ce na kan saki kare na ga farauta, sai in samu wani karen ya yi tarayya da shi a wajen kama farauta ko kashe farauta. Dan Allah ya ce to irin wannan in dai har sun riga sun kashe wannan farauta, sun kashe dabban nan, to karkace tunda karenka ya yi tarayya da wani karen. Domin kai ka ambaci sunan Allah ne da za ka saki karenka, baka ambaci sunan Allah ba akan wani karen daban, shi yasa ta yiwu shi wannan nema ya fara kamawa,
sai ma da ya zarce maka san sannan naka yazo ya tadda shi suka karasa kashewa shi yasa aka ce a wannan halin kakkace
babu malla ya ruru'a
wato wannan wato zahirin hadisin shine cewa ashe yin bismillah wajiba ce kenan yayin farauta ko yayin yanka ya zama kenan da a ce ma za a yanka ba a yi bismillah ba ko za a saki kare ga farauta ba a yi bismillah ba ko da mantuwa ne ko da gangan to sai ya zama wannan abin da aka yanka ko aka kama bai halatta a ci ba akan haka zahiriyawa suke Hanafiyawa da Malikawa ko suka ce dan mutum ya mance bai bismillah ba to wannan bai hana ya ci abin da ya yanka ba ko da a wajen sakin karen ne ya mance bai bismillah ba bai hana ya ci abin da karen ya kama ba amma idan da gangan ne bai bismillah ba to wannan bai halatta a ci abin da aka yanka bisa an bar bismillah da gangan ba ko abin da zuwa Qur'ani wala ta kulumi malam miskar ismullahi alaihi wa innahu lafizbu shafiyawa su sun bi kowa ta hafifi anan nan cewa suka yi yo aima yin bismillah ba wajiba bace sunna ce shi yasa su a wajen su wanda yake musulmi in yanka dabba ko da gangan ya bar bismillah sai a ci yayi dai ba amma bai sa haka din bai sa a ce dabban nan da ya yanka ta zama mushe ba a zai za a dauka cewa wato za'a ci yayi dai ba daidai bane ya bar sunna to
babu mallam yara alwudu'a illa min al-makhrij
wato Buhari ya saki kawo wannan hadisin ne dan ya nuna cewa kan wancan hadisin na farko da aka gani yasa a ringa shayin yin farauta da kare inda an ce in kare ya sa bakinsa a ƙwarya ma sai an wanke bakwai to ballanta na dabbar da ya kamo ba san irin yanda yi gogayya da ita ba da irin yawunsa da ya shiga cikin dabbar to sai Buhari ya kawo wannan dan ya ɗauke wannan zatan dan ya maganin wannan zatan to shi wannan hadisin da Buhari a isnadin nasa akwai mutum biyar tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan wanda suka zuwa isnadin hadisin nan manyan malamai ne kwarai kuma hadisin nan gaba Buhari zai saki kawo shi hawaje uku zai kawo shi a kitabul buyu'i zai kawo shi a kitabul saidi zai kawo shi a kitabul zaba'ihi kuma hadisin nan Muslim ya ruwaito shi haka ma Ibn Majah ya ruwaito shi to su da Muslim da Ibn Majah su sun kawo shi ne a kitabul zaba'ihi to
babu malla yara alwudu'a illa min al-makhrajaini
babu wanda yace alwala bata wajaba sai idan wani abu ya fito daga kubulu ko duburu abinda ya fito ta zakari ko farjin mace ko ya fito ta dubura shike wajabta alwala kamar jinin habo ko wani jini ya fito daga mutum ba alwala kenan akan sannan ba zai wajabta masa alwala ba sai dai a ce a wanke wannan jinin
وقول الله تعالى
wato sabanin hanafiyawa su suna ganin wanda yana da alwalayi kaho to alwalarsa ta warware matakan jini ya fito to alwalarsa ta warware sai ya saki alwala a wannan babin dai za a yi bayani akan fadin ubangiji subhanahu wataala ko wani a cikin ku ya je tsuguno to a sannan ne fa wato ku yi alwala in ba ku samu abin da za ku yi alwala ba to fata yamma Musa idan tsayi ba a ɗaun da abin rabahi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wato hadisin da Ibn Abi Shaybata ya kawo shi da isnadinsa a musanna dangane da wanda tsutsa ta fito daga duburarsa ko a ce kamar kwarkwata ko wani kwaro ya fito daga zakarinsa a ɗabu ya ce sai ya sake alwala a kan haka imami Shafi'i da imamu Ahmad da Isaku ibn Rahawayhi da Abi Saurin da Sufyanu Sauri da Auza'i duk suke cewa alwala na wajaba da sababin fitar tsutsa daga dubura. Katare tuku da Imam Malik suka ce a'a, alwala ba ta wajaba a kansa domin wannan nadiri ne. Fitar irin wannan nadiri ne, shi yasa sai abin da aka adanta fitarsa shi ke warware alwala.
وقال
جابر بن عبد الله صاحب منزل الله الله قال الدغري شي يتي
ذا ذا في صلاتي
اذا متين ينا cikin salla sai ya dariya
adan salata
sai saki sallan ne
walau yi dil wudu'a
ba a neman sa da ya saki alwala dariya a salla ba ta warware alwala akan haka mafi yawan malamai suke amma Abu Hanifa Allah ya kare dagare shi yace in mutun ya kyakata dariya yana cikin salla sallar ko da ake mata ruku'u da sujjada ya zama muryar wanda suke kusa da shi sun ji to sallar sa ta baci kuma alwalar sa ma ta warware amma idan dariyar da yake wanda suke kusa da shi ba su ji ba to wannan sallar sa ta baci amma alwalar sa ba ta warware ba to
wa qala al-hasan
hasan al-basri yace
in akhadha min sharihi
idan mutun ya diba daga gashin kansa ko na wato gashin bakin sa
wa asfarihi
ko ya yanke farcen sa
aw qala hufaihi
ko ya cire hufofin sa bayan ya shafa akai to duk wannan ba a cewa sai ya sake alwala alwalar sa tana nan
وقال ابو هريره
ابو هريره yace wato wannan abin da aka rawaito daga Hasan al-Basri ya dace ta wani bangaren da yanda yake a masabar malikawa domin sun fada wala yu'idu man halaka ra'sahu wanda bayan yayi alwala ya aske kansa ba a bukatar sai ya sake shafakan ku auqala ma asfaruhu wa fi lihiyatihi hilafu
وقال ابو هريره
ابو هريره yace
لا وضوء الا من حدثين
الولاء باتا وجب سي كو da sababin fitakkari
ويذكر عن جابر
عن انبته daga Jabir ibn Abdullah
annabi sallallahu alaihi wasallam
wato wannan hadisin Buhari ya kawo shi muallaki kuma bai nuna karfafa shi ba dan cewa wai yuskaru
na'am
cewa annabi sallallahu alaihi wasallama
kana fi gazwati zatin riqa'i
a yana a yakin da aka je wanda ake walakabi da zato riqa'i
farumi rajulun bisahmi
wato shi hadisin Imam Ahmad ya fidda shi haka nan Daru Qudni Ibn Uzaymata kuma da Ibn Hibbana da Hakim sun ce hadisi ne ingatacce duk an fidda shi ne ta hanyar Ibn Ishaq Ibn Ishaq shine asalin wanda ya rawaito hadisin malamin nan na sira malamin tarihi na Madina wanda ya wafata hijira ta 151 to a wannan yakin da ake wa lakabi da zato riqa'i abinda yasa ake mata lakabi da zato riqa'i an je sahara ne inda yake mai yashi kware lokacin tsananin zafi to saboda zafi sai zamo sahabbai sukan yanki keta tufafin su su daure kafar su saboda zafin ya kai inda ya kai taka rairayi ne a tsananin zafi shi yasa aka yi wa yakin lakabi da zato riqa'i tana cikin yakokin da manzon Allah ya je amma ba a samu kamsawa da abokan gaba ba wanda sai da Yusuf Nabani yake faɗa gada fanun zato riqa'i bawadun dumatun wal ashiratul abwa'u to harumi rajulun aka harbi wani mutum shine Abbadu ibn Bishr bin Sahamin da kibiya fada zaba wadamu sai jini ya dauke shi
baraka
yi ruku'u wato zama ruku'u yana jini yana ta fitowa daga gare shi sai mutumin nan yi ruku'u tare da cewa jinin nan yana fitowa daga gare shi ya sujjada
kuma ba fi salati
ya ci gaba da sallar sa ga jinin da yana zubowa amma bai yanke ba saboda sallar yake yi wanda ta amsa sunan sallar yana jin dadin sallar abinda ake dandana a cikin sallar to
wa qala al-hasan
ya shi yasa shekenan jini dan ya fito daga jikin mutum bai warware alwala ba shi yasa wannan hadisin kamar raddi ne akan hanafiyawa da su suka tafi akan cewa alwala na warwarewa in jini ya fito daga jikin mutum to
wa qala al-hasan
Hasan al-Basri yace
ma zalal muslim
musulmi ba su gushe ba suna yin sallah a cikin mikin da aka yi musu akan yi musulmi miki a sai sallah a cikin mikin nan
dawusu
ya ce da Ma'amar ibn Ali ko to da Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya dan sayyidina Ali Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya wato dan sayyidina Ali da kuma ada'u ko kuma Muhammad ibn Ali al-Bakir ake nufi wato mahaifin Ja'far as-Sadiq Muhammad ibn Ali Zainul Abidin bin al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib wanda aka fiwa lakabi da Abu Ja'far shine ake masa alkunya da Abu Ja'far aka fi masa lakabi da Bakir Bakiru wato wanda yake ya tsaga ilimi ya bayyana ilimi malami ne babba to ya fada haka nan a da'o a da'un Abi Rabahi da malaman Hijaz
laysa fi dami wudu
dan jini ya fito daga jikin mutum ba alwala akan sa duk fuqahu sab'atu dinnan na Madina akan haka suke haka nan Imam Malik haka nan Imam Shafi'i
Wasar bin
Umara. Na'am. Ba asaratan. Sayyidina Abdullah bin Umara. Ya matsa wani kurji.
Na'am. Fa kana da min hajjam.
Sai jini ya fito daga kurjin nan da ya matsa.
Walam yatawadda.
Abdullah bin Umara ya salla ba tare da ya saki alwala ba. Ashe fitowar jinin bai warware alwala. Ibn Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa sahabi dan sahabi. Wanda ake cewa shine karshen wanda ya mutu daga cikin sahabbai a Kufa ya mutu hijira ta 87 an ce kafin ya mutu sai da ya zama baya gani an ce Abu Hanifa ya gan shi sannan shi Abu Hanifa yana dan shekara 7 shi yasa su suke lissafa Abu Hanifa a cikin tabi'ai to shi Abdullahi Abi Aufa din ne yana sallah sai ya tofar da jini ya ci gaba da sallarsa bai yanke ba Abdullahi bin Umara ya ce haka na Hassan al-Basri dangane da wanda ya kaho ba abinda ake nema gare shi sai ko ya wanke inda ya kaho ba ya alwala ba ba a ce sai ya sake alwala ba sai ya sa wannan kamar raddi ne akan Hanafiyawa da suka tafi akan cewa wanda ya kaho alwalarsa ta warware to
sanadun bin abi iyasin ala da sanayi bin abi zibin an sayyid al maqburi an abi hurairata qal
yace abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa bai gushewa ana rubuta masa ladan sallah
ba kana fil masjidi
matakar dai ya ci gaba da zama a masallaci yana sauraron sallah wanda dai yake zaune a masallaci ba komai ya zauna da shi ba sai sauraron sallah to ladan sallah ake ta rubuta masa ladan sallah ake ta rubuta masa shi wannan shi yasa wannan kamar babban matashiya ce gare mu musamman ma matasa wanda ake ganin a shiga masallacin kamar wani kidahumanci ne ko kauyanci ko da ba za a shiga an fi son sai dai a tafi a guje a yi maza a riski sallar liman a gane a zauna ko kaka a masallaci ba karamin lada ake samu ba shi yasa sai a samu wani an rubuta masa ladan salloli da yawa saboda ya zauna a masallaci yana ta sauraron sallah amma kai ko ka ci sa'a ya zama ladan sallah ɗaya kawai aka rubuta masa ladan sallah ɗaya aka rubuta ma saboda ka ki yin abu mai girma wa kana ganin ai kamar wani ƙauyanci ne to
malami hudis
matakar dai alwalarsa ba ta warware ba sai wani mutum wanda asalinsa ba balarabe ba ne ya ce to wannan mai ake nufi da aka ce malami hudis ya Abu Huraira ya ce a sautu murya ta fito daga gare shi yana nufin rihi ya fito daga gare shi
a tafi abu walidi قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عباده تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم
من قال الله صلى الله عليه وسلم يتي
لا يصرف حتى يسمع صوتا
kada mutun dan yana cikin sallah ya ji cikin sa ya motsa ya ce bara ya daina sallah sai in ya ji murya ta fito daga gare shi ko ya ji wari ya fito daga gare shi to sannan ne ya zama masa wajibi ya yanke sallah tunda bai da alwala
hadathana abu shaybah ibn sa'id qala hadathana darudun an al-amashi an munzir bin ala as-sauri an muhammad bin hanafiyati
Muhammad ibn Hanafiya dan Sayyidina Ali yace
Kala Aliyu
Ali yace mahaifinsa
Kuntu rajulan mazza
Na kasance mutum ne wanda mazi yake yawan fitowa daga gare shi mazi yana yawaita fitowa daga gare ni
Fasa hayatu an as'ala Rasulullahi
Sai naji kunyar a ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama meye hukuncin haka Sai na umarci Miqdad ibn al-Aswad sai tambayi manzon Allah
faqala fi al-wudu
sai manzon Allah ya ce alwala ce ke wajaba saboda fitar mazi
shubatu
ya ruwaito hadisin daga Amashu wato an samu mutaba'a kenan to
حدثنا سعد بن عوس حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه ان ادم بن يسار اخبره
ادم بن يسار يا باشي لاباري cewa Zaid ibn Khalid ya bashi labari cewa ya tambayi Sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara yadda gare shi nace
ara'aita idza jama'a
idan ina so ka bani labari da ya ce mutum zai sadu da iyalinsa
falam yumni
sai zama mani bai fito ba daga gare shi
ala Usman
menene hukuncin sa sai Sayyidina Usman yace
yace wa qawu
ai abinda zai a wannan halin yi alwala kamar yadda zai alwala in zai sallah wanka kenan bai wajaba ba a kansa to ya wanke zakarinsa sayyidina Usman yace naji wannan hadisin yanda kaji na fada ma shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da na fada ma haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada Zaid ibn Khalid yace sai na tambayi sayyidina Ali daga wannan magana da Zubairun al-Awwam da Hatib ibn Ubaidillah wanda su wa'annan hudin da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali da Sayyidina Zubair da Sayyidina Talhatu duk muhajirai ne suna cikin kuma al-asharatul mubashsharuna bil jannati kuma na tambayi Ubay ibn Ka'b wanda shi ansari ne mutumin Madina ne shine shugaban qurra'u makaranta Qur'ani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam
radiyallahu anhu
Allah ya kara yadda a gare su gaba ɗaya suka ce da Zaidu ai maganan nan yanda Sayyidina Usman ya faɗa haka take cewa yi alwala wato wannan magana ce da yake an samu sabani wasu suna ganin wannan hukuncin yanda aka kawo mansuhi ne cewa da can ne da farko lamarin yake haka amma su suna ganin ba mansuhi ba ne shi kansa Buhari mai wannan littafin Allah ya ƙara yadda gare shi yana ganin cewa hukuncin ba mansuhi bane amma dai tare da haka yace ai wankan yafi saboda ihtiyadi ehin ai wankan shi yafi saboda ihtiyadi amma dai dan